a kowane ranar 1 ga watan Disamba kowace shekara ne dai ranar da majalisar dukkin duniya ta ware a matsayin ranar da za ta dinga tunawa da masu dauke da cutar sida wanda kuma take fadakar da jama'a da kuma wayar da kawunan jama'a game da wannan cuta fiye da shekaru 10 kenan majalisar dukkin duniya ta ware wannan rana wanda duk shekara masu dauke da wannan cuta kan taro wuri guda suna kuma fadakar da kawunan jama'a game da illolin wannan cuta da kuma hanyoyin da al'umma za su bi dan kare kamuwa da irin waɗannan cututtuka tun a jiya ne dai aka fara gudanar da irin waɗannan tarurruka a jihar Borno inda jama'a da dama masu dauke da wannan cuta suka so mu shirye-shiryen wannan fadakarwa Alhaji Musa Aliman dai shine babban sakatare a hukumar yaki da wannan cuta na jihar Borno da ake kira Bosaka
so babban muhimmancin wannan abin da ya fadakar da kan mutane musamman me muke yi me muke yi me kuma zamu yi shine muhimmancin wannan ranar
kamar za a iya cewa an samu ci gaba ne ko kuma koma baya game da yaki da wannan cutar sida da kuke
mu dai a nan jihar Borno an samu ci gaba duk da matsalan tsoron da muka samu kanmu a ciki don kididdiga ya nuna wanda aka fitar da shi daga can hukumar lafiya ta tarayya 2013 muna da mutane 5.8 wanda suka kamu da wannan ciwon amma da wannan kididdigan da ta fito a 2.4 alhamdulillah ana samun nasara
kama ko wasu rahotanni da ke nuna cewa an samu karuwan waɗannan cututtuka a waɗannan sansani yan gurin jira ya wannan batu yake
ai dan ana zama guri ɗaya a sansanin gurin hijira ba zai hana kare wannan yaduwar wannan ciwon ba ba zai kuma a ce ba za a same ta kwata-kwata ba dole ne matasa nan mata wayanda babu mazaje sun zo matan da a ce Allah ya jarrabe su an sace su an gudu an tafi da su sun zo yaran nan da kuma yake ba su da wata sana'a ba addini ne suka sani ba addini ne suke yi ba yaudaran kansu da juna da jama'a da su bata sunan musulunci suke suna lalata ta ko ina saboda haka ni ba zai ban mamaki ba
to ko me jama'a da ke dauke da wannan cuta ke ganin wannan rana gare su Malam Hassan Mustafa dai shine coordinator masu dauke da wannan cuta
a gaskiya mu a wajen mu rana mai muhimmanci muna rana ne da muka yi abubuwa guda uku na farko muka tuna da musamman mutanen da suka rasa rayukansu dangane da wannan kwayar cuta din na biyu kuma yana zama mana rana da muke duba me gwamnati ta yi mana na uku kuma muka dubawa wani irin tasiri ne ita kanta ba ma'aikatar kula da lafiya ta majalisar dukkin duniya wato WHO ta yi ta wajen kokarin dubowa da cewa an samu wannan magani da zai warkar da wannan kwayar cuta gabaki daya
to wani abubuwa cikin wanda kalisa baka ke gani an cimma nasara ko kuma aka san haka
eh to alhamdulillah zamu ce akwai wasu nasarorin da aka ci amma har yanzu gaskiya kwalliya wata biya kudin sabuwa wanda yake karaman karkara da sauransu da kuma su IDPs da suke cikin kam da sauransu na akwai wanda suke dauke da wannan kwayar cuta din akwai kungiyoyin da suke zuwa su aiki a can suka tantance masu kwayar cutar nan da zaran sun samu za a ce kawai Hassan Kainis take kula da to ga mutanen da ka kula da su wanda kuma mu kungiya ce wanda take da zaman kanta inda dai har yanzu mu ga alamar ci gaba na uku shine kamar wajen samu magani zai warkar da wannan kwayar cuta kamar ciwon Ebola ciwo ne wanda kan kula ta hanyar da ake samu shi yafi ma na kama da kwayar cutar HIV ciwo ne wanda ko to wajen gaisuwa ka samu ba da za ka samu a sauke fiye da HIV munin shi kuma yafi HIV amma sai muka ga an samu magani shi a cikin dan lokaci kankani amma sai aka waye gari yau azal yawan shekara 30 da wani abu amma har yanzu ba mu ga wani tasiri ta wajen magani da zai warkar da shi ba
kamar alalin membobinka za su kai na wani a wannan jihar
to a takaice dai za a samu zuwa mutum 40,000 zuwa ko 40 da wani abu wanda suna karɓar magani duk da ma dai rekod namu ya nuna akwai wasu da suka rarrasu musamman lokacin matsalar tsaro tana kiya da gwamnati ta tana cewa fa an su wasu rungume gwamnati bata rungume mu ba ina za a ce al'umma ko jama'a za su rungume mu ita take kokarin ta sa mutanen mu kuka
Malam Hassan Mustafa kenan coordinator masu dauke da kwayar cutar sida dake jihar Borno ke bayani game da muhimmancin wannan rana gare su da kuma matsalolin da suke fuskanta Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.